Yo, AB, you're next.
Okay, sika shigure gaba.
Yeah, how can I?
Nagane.
Exclusive from abokimusic.com.
Yes, in the babes are full of mood.
Mama salabane.
Dang, yara is simple.
Bale masalabane.
Sugo wana garumku.
Mama salabane.
Ama inna sugo.
Akwai masala.
Simple, yara mbaida.
Masala.
I'm wealthy and healthy. Nibar wanada.
Masala.
Mbaka san ebi tokuna kada.
Masala.
Dambaba inna sugo.
Akwai masala.
Yeah. Gabans fight the YAK. The moment AB gets up, now massage Kinson Arawa, cause they need to step up. 3D, Kalona Ake, come on TV. I say they flash them walk work in us and forget from CD. The crowd needs me, both the rich and the needy. Ni buyer wanna kill a koyo shit, cause I'm not greedy. Power na kid the command katapila. Ankusan sauke ma avila. Nde AB nekasa it's a killer. Two wanna tapas nasu go what a ila. Baba Zazi trending, dollar ko baba hyping. The only thing that could come between me and drop is a hype. Erfiana Baka, you don't have to look muscular. AB's the kind of guy every chick muscular. Doesn't involve money, you speak in vernacular. If I don't get paid fast, don't say ahamkula. It's okay, kakira lukuti and zundai bat ala bane. Abunda zay sa ngar oktoba, karamun matala bane. Kahana kanka danka bayar, ba matala bane. But me ka sanda ya chukai ba karamun gara bane. Yasuna yi harbi,
ba matala bane.
Yara simple,
bale masala bane.
Nchi abincin gidanku,
ba masala bane.
Amma unku kai tuwo,
akwai masala.
Simple, yaran baida.
Masala.
I'm wealthy and healthy. Ni ba ruwana da
masala.
Mbaka san BOC to kunan ka da
masala.
Desima in ya shigo,
akwai masala.
Yeah. Makaniki ya kici ya saci mota, a bari ki jarumi ya mari soja. Litmus paper cikin acid dole ya canza kala. Ka san surutai da cara dole ka san zakara. Mu ne zakaru ka bi mu ka gano in ka ba Amina kuɗi ka bar Aminu da baru. Zai yi bibbike ya fire watan ranka ci mu ka daɗu. In har ya dawo ba masala bane, in har ya tara abinci kuwa ba na bara bane. Ai samarwa ba sadaka bane, ba nasara bane idan suka sha mu da rinto. Barcelona yanzu ai sun daina kamu da pinto. Though they babu mai eco, we all overcome us, amma namu da ego. Full stop, got them in a state of coma. Hard to make this full stop. The game is no more about who's hot and who's not. It's all about those who make the fake news hot. Great news clap, take view grab. Snakes use grass, so light up the bush and see who is ready to rattle. We fight only whose bush is too heavy for
battle.
Yara simple,
bale masala bane.
Sugo wana garuku,
ba masala bane.
Amma first thing that he taught me is to never come last. I never take crack, my brain is fragile like glass. BOC and DJ AB, you know how the theme be. Music is working, not for me, koda na ajetin B. The answer nu wajan zai fashe. So kamasu zo wajan ya kone. Got stage and girke, got biku and jibge. I'm naughty, so kota inana juya mazan birge. Mazan yau kuma mazan jia, walk all day bangajia. Nobody's fucking with AB, so rona 2kg kama me kachia. Aha, I don't catch ya, talk shit about me kasha itachia. Wild love to my fans in KD, city the Gazaria, harakachia. Yeah.